A shirinmu na nishadi a wannan mako mun samu bakwancin malama Hauwa Muhammad Kawo, wata malama a sabon makarantar da aka bude domin koyar da harkar da ta shafi sana'ar fina-finai da ma aikin jarida. Ko me dalilin bude wannan makaranta?
To yau da wa muke tare a dandalin namu?
Ina tare da Hauwa Muhammad Kawo, kuma malama ce ni a makarantar Husaini Adamu Federal Polytechnic da ke Kazori. Kuma har ila kuma yanzu mun samu za mu fara wannan makaranta na Philips, wanda za su fara bada horo akan harkar fina-finai da kuma television production. Inda kin ga kusan abubuwa ne yanzu da zamani yake tafa da su. Idan aka ce harkar film, akwai samu sosai a cikin shi. Kuma duk da samun ya kamata ba za a tafi kawai kara zube ana cikin yin harkar ba. Walau ko kana producer, ko kana director, ko kana marketer, ko kana acting, to duk ya kamata a ce mutum yana da wani horo da yake samu ko kuma da zai samu akan tafiyar da wannan harkar.
Kenan kuna son ku ilmantar da harkar Kannywood?
Kannywood kusan kin tsuke abun.
To
ba wai lalle idan maka baka horo ba a matsayin ka na dalibi sai lalle ka tafi Kannywood ba. Zaka iya zama ko kai wani abu naka na kanka ko kuma kai wani dai abu.
Akwai wanda suke kenan wannan makaranta kenan ba an bude makarantar kawai dan masu harkar fina-finai bane.
Ba kawai dan harkar fina-finai bane.
Amma su ne dalilin da yasa aka bude?
A'a, ba su ne dalili ba. Kin ga yi kusan ba su ne dalilin ba, amma in kika duba kusan gibin da ake samu a wajen harkar fina-finan mu akwai bukatar horo. Sannan kuma akwai wanda su ba film din suke ba, amma suna son su karanta bangaren film din. To shi ne wannan.
To kin ce gibi, wani irin gibi kenan?
Kamar in kika duba gibi, kamar samun mutum ya samu korewa. Kin ga kamar yanzu directorci mutum ya samu wajen bada umarni, za ki ga akwai matsala. A ba wa dan wasa umarni sai ki ga kuma wasan ya tafi kamar wajen da ya kamata a yi zafi, sai ki ga an tafi ba za a tafi da zafin haka ba, ko kuma zafin ya wuce zafi. Kin gane? To duk wannan horon ya kamata a ce dalibi ko kuma wanda yake wannan fannin ya same shi
yau ya same. Ya san ita wannan makarantar?
Sunan ta Philips Institute. Kano kuma an ba mu accreditation na running program na da ake kiran shi NID, wato National Innovation Diploma. Kuma shekara biyu ne da dalibi zai yi a wannan bangare. Kuma zaka in ka gama, in Allah ya dan kana so ka samu ka ci gaba da karatunka ko a wata jami'a ko kuma a wata kwalejin fasaha, to zaka samu gurbi.
To idan dalibi zai shiga wannan makaranta, akwai wasu adadin kwasa-kwasai da ya kamata ya ci, wala Allah secondary school ko ko?
To kusan in ce abubuwan da zamu yi a makarantar nan hawa uku ne. Akwai shi wanda MBTE ta ba da umarni a yi shi, wato NID, wanda shi ne dalibi dole sai yana da takardar ta secondary subject guda biyar, wanda suka hada da lissafi da turanci. To amma sauran kuma bangare wanda muna certificate da kuma diploma, to wannan wani horo ne da za a ba wanda suke kan aikin ko kuma wanda suke neman su samu kamar ci gaba wajen aikin su. To su ne wa'annan. Amma wanda suke so su kuma a basu horon su samu ci gaba kuma da karatun su, su ma wannan bai kuma hana wanda suke son ko wajen aikin su ko kuma suke wasan ba su ma su zo su NID program ba. Tunda kin ga komai zaka yanzu a rayuwar kasar nan sai da ilimi.
Wannan makaranta kenan a matsayin ki na
dai daga cikin malaman.
Malaman makaranta.
Suke son shirin zama malaman makaranta.
Wannan makaranta kina ga zai inganta harkokin Kannywood?
To zai inganta harkoki na Kannywood. Ta wani fanni inda za ki ga kamar tunda kin ga akwai dalibai ma yara da yawa da suke son su shiga harkar film, amma kuma ba su san ta ina za su fara ba. To kin ga idan kuma Kannywood ta dauka cewa kawai za a dauki yaro saboda fasaharsa, to kuma ka je ka dauko wannan karatu, ka samu fasahar, to za a dauke ka saboda ka cancanta. A dauki mutum a Kannywood ko a film saboda ya cancanta, ba wai kawai sanayya ko wani abu ba. To kin ga idan aka dauka yan wasa ko kuma duk wanda suke directing ko wane ne, ana daukar su ne based on sun cancanta a su yi. To kin ga kuma za a samu cigaba, za ki ga ko harkar Kannywood ta ma tana dorawa daga inda ta tsaya, duk da cewa akwai cigaba amma kuma akwai bukatar dora inda muka.
A ganin ki, wani irin matsaloli ne yanzu ya kamata misali masu harkar fina-finai su address?
Harkar da ya kamata su yi na farko ni abin da na san shine kawai a daina daukan dan wasa saboda sanaya duniya an huta wajen a dauki dan wasa saboda ya iya kin fahimta saboda ya iya saboda ya kware to idan ana daukan dan wasa saboda hakan zaki ga akwai wanda ba a bashi damar ya nuna fasara ba kuma wallahi a bayan fage ya iya to amma saboda kullun gurbin bai zo kansu ba bai zo kansu ba to kin ga kamar kamar shugabanci ne a ce leaders of tomorrow ana ce da yaro leaders of tomorrow wani ne amma har goban tomorrow ta zo kuma har gashi ba su samu wannan gurbin ba to ya kamata a samu sababbin fuskoki ko da tsofaffin ne amma su sake gogewa a harkar fi
to madalla malama Hauwa Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.